Niban sorabwa, so niban sorabwa. Mangat soyaya che niban sorabwa. He soyar peni ina ne zan sanya ka ina. Kullum ina nazari ya zanyi na fanshi ka ina. Kauna tana a jini tabbas so bai bari ina. Da farko ina soyayya shike guduna amma a yau na gane ya samu kaina soyayye nisa wanda ba a ishe shi ya furgita ni a yanzu nake gudun shi idan da dane so sai in kashe
soyayya soyayya
soyayya
madan ba dan
soyayya soyayya
soyayya
mata duba amin
soyayya soyayya
soyayya
soyayya da
soyayya soyayya
soyayya
an tsamo na ta har yake ta min jini ban yi zato ba ko a garin koko a wani yau karshe ce wacce ta saso shi nake jini a gani a kasa wanda so ya kasa ni ne ba wani ba so ya sanya fada shi ne ya danya ba daya ba ki toma da komai ya rabe ba tsoro na ji ba na baki zubar so sai kika bani matsaci
haiya
na sake barci ni kika bar ni a farke
haiya
san ban ya zato ba mai nema ya yi dauke
haiya
kin karba ni da soyayya da na ganta na ja baya in na ga miki na bita wannan shine ƙarya babu zato ba tsammani ko kamin yankan baya so bai mini rana ba tilas na fada ni dai so bai mini rana ba dole za na fada
soyayya soyayya
soyayya madan ba dan
soyayya
soyayya mata duba a
soyayya soyayya
soyayya
soyayya
da
soyayya
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 eh in kauna za ta rabe tangala mu za ta kwatanta ka samu sai karke kai da masoyi za ku kasabta wannan ma kauna ce ta shika dubawa mabukata jini da anta san hadu fara da nonan ya kadu zama nake so mun hadu kida ake yi ya kadu ke kika bani alankati karshe sai kika ban jama ke kika bani alankati karshe sai kika ban jama
music house songs.com